أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن هكا بركة مدسادها أو أن مسلاتي بيتارة البركة من شي قباء أثرات منها رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء والسعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى ونشي مجلس منها 56 أكرات ونها للتالية من أدايا قواتر ربيع الثاني هجرة من الله صلى الله عليه وسلم على المركز ومدينة دبوئر اليهود أربعين دهدو وانده ديدي دا 26 ga watan goma a kalandar Bature 2022. Idan ba manta ba, wancan sati da ya gabata muna karatu akan shafiya ta 11 shine Hamza bin Abdul Muttalib. Mun tsaya inda malam yake mana bayani akan jarumtashi ranai yakin Uhud. Kamar yanda can baya muka yi bayani akan yakin Uhud, yaki ne wanda aka yi shi a kwana na 7 ga watan Shawwal hijira ta uku da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma mun yi bayani can baya akan abin da ya sanya aka yi wannan yakin. Wannan yakin ba komai bane ba ya sanya aka yi shi ba illa daukan fansa akan abubuwan da musulmai suka yi wa mushrikai lokacin da aka yi yakin Badar. Bayan shi kuma suna gurin idan sun sake kubzawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu nasara akan shi, za su maido haibarsu, za su maido kimarsu a wurin Larabawa sauran ayyukansu. Kasancewar da aka gubza wannan yakin sun mutu sama da mutane 310,000, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hutu da rundunar shi adadin ta 313. Wannan ya kawo wa'annan su musulmai suka yi nasara akan wannan mushrikai. Kina wannan ya kawo kimar su da darajar su a wurin ƴan uwan su Larabawa duka ta zube. Shine ba abin da zai sanya su sake maido irin kimar su face su dawo su gwabza da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su yi nasara akan shi. Baya da haka, daga cikin sababin da ya sanya aka yi wannan yakin shi shine suna so su amintar da hanyoyin kasuwancinsu. A hanyar su wadda suke hutarwa da garin Makka su tai har zuwa garin Sham tana biyarwa ta gehen garin Madina. To wannan ya sanya diddan su amintar da wannan hanyar tasu, kada a sake musu irin abin da aka nema a yi musu lokacin da aka yi yakin Badar. Shi sanya suke so su dawo su amintar da wannan hanyar tasu ɗaya-ɗaya wadda suke zuwa su yi kasuwancinsu da ita. Kuma wannan yakin ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hito da runduna kusan mutum 1,000 ya hito da su a matsayin sojawan shi. Sai dai wani iko na Allah ya kaddara ƙarƙashin jagorancin shugaba namu na Hukai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya hutar da mutum 300 daga cikin wannan runduna ta musulmai. 300 suka dawo gida, suka dawo suka zamna. Su kuma wannan mushrikai ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan sun hito da mutane runduna adadin ta shine 300. Wanda suka hutu diddan su yi ɗauki ɗaya akan musulmai su kammala da su. Hakika wannan yakin, kamar yadda muka yi bayani, yaki ne wanda lokacin da suka shirya su mushrikai suka hito daga garin Makka, ba wanda yake da labarin haɗuwarsu da shirinsu. Har sai da suka tunkaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labari. da ya ji labari sai ya yi niyya ya ce to a zo a yi shawara. Amma dai ra'ayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mu zauna a cikin gigarin Madina, mata da yara, mata da mazaje, kowa ya kare gidanshi. Idan sun shigo cikin lunguna musamman mu musu dauki daya, mata suna saman soraye suna jeho abin da ya kamata su jeho na su kallaka mushrikai. A lokacin nan su Hamza bin Abdul Muttalib da saura wa'inda suke da jini a jiki suka ce a'a, suna gani gwanda abutau zuwa wurin da ake kiran shi nan kwarin Uhud, nan bakin dutsen Uhud, nan cikin kwarin nan suna ganin ahutaccen a tarye su duddan a zo a fafata. A lokacin nan daga baya kuma su wanda suka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shawara, aka yi ittifaki aka wannan shawara, sai suka yi nadama da amma ba su ba manzo Allah ba wannan shawara ba, saboda ga ra'ayi na manzo Allah, suka kawo ra'ayin su kuma aka dauki ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka dauki ra'ayin su akan ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Dinda mai daukar ra'ayin shi shine wanda ya bada ra'ayin shi kuma ya taraji akan ra'ayin shi sallallahu alaihi wasallama. Dinda haka su Hamza suka zo suka ce a, suna gani ra'ayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara furtawa shi ya kamata a tai akan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai dacewa ga wani annabi ya dau silken shi yayi shirin huta yaki kuma ya sake dawowa ya zauna, baya daidai tilas sai a huta. A lokacin nan musulmai suka huta a nan wannan kwari na gindin dutsen Uhud, wanda ya tai Saudiya zai gani wurin yanzu bai da nisa da wannan da harami ko kuma da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi yake nuna mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu, bakin kwaikwayon masallacin shi a yanzu shine garin Madina dukkan shi. Haka suka rayu, haka manzo Allah ka tarro gidan shi mata tara kowace da ɗakin ta a ciki. Amma dai a yanzu a wannan lokacin kowa yana tunanin a'a, me zai in gina wanda zan walala, ya za a yi in samu in mallaki linkin balinkin in hilaye, ya za a yi in samu ilo in yi kaza da shi. Ga irin rayuwa wadda suka yi kuma suka gode wa Allah akan ta, kuma gashi nan mun waye gari muna karanta labarinsu kuma muna neman musu yarda ta Ubangijinsu. Wannan shi yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta, ya tahi, ya tari abukan adawa a wannan wuri wanda ake kiran shi da wannan Uhud. Wani wuri ne inda jindin dutsen Uhud shi kuma idan aka ce dutse, to tabbas ana ihtimalin samun kwari gindin shi a wannan wurin. A nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sansanin shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tuta guda uku. Tuta ɗaya ya ba wa Usayd bin Hudayr, tuta ta biyu ya ba ma Ali bin Abi Talib, a wata riwaya aka ce ya ba wa Mus'ab bin Umaira. Wannan tuta ce wadda ta keɓanci mutanen da suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Sannan tuta ta mutanen Al-Khazraj ya ba wa Hibab bin Munzir, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Su kuma su mushrikai a wannan lokacin suka bai wa babban jagora wanda yake jagorancin wannan runduna wanda take ɗauke da sojawa 3,000, shine Abu Sufyan bin Harb. Ya kasa rundunonin shi, ya sanya bangaren dama, ya sanya jagoran wannan runduna wadda take bangaren dama shine Khalid bin Walid, ya sanya bangaren hagun kuma jagoran da yake kula da ita shine Ikrima bin Abi Jahal, ya sanya kuma wa'inda suke tsakiya wanda suke tahiya a kafa, ya sanya Safwan bin Umayya ya kasance shine jagora, shine wanda zai ragama wannan runduna wadda take tsaka wadda take tahiya a kafa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar Juma'a a wannan wurin, sannan yayi kokarin ya sallaci sallar Asar, amma a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar Asar kuma yayi wa runduna ta musulmai khutba akan su jajirce, kuma tabbas da kwai nasara a tare da su. Kuma mun sani tahiyya hutawa yaki na musulmai, imma ya kasance a samu ɗayan kyawawa guda biyu ne, ko ya kasance mutum ya samu nasara, ya samu shahada, kuma wannan ita tahi zai samu tagomashi a gobe kiyama wurin Ubangijinshi. Ko kuma ya kasance ya samu nasara, idan ya samu nasara shi kuma zai dawo gida ga nasara ga ganima. Insha Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su a irin abubuwa wanda za su samu. Duk da kasancewar Qurayshawa lokacin nan Abu Sufyan ya yi kokarin ya raba hankalin runduna ta musulmai, ya tura musu daga cikin mutanensu lalle su yi wa mutanen garin Madina kasheji, kada su sake su shiga wannan yakin, su bar su dan uwansu ne ya kaurato daga garin su ya dawo nan, su bar shi su yake su. Yana wainihin a'a, idan an zo yakin nan
su mutanen garin Madina su koma gehe su sa ido su si kallo saboda yaki shi duhutan wanda yayi yazo ne yake in kuwan shi kidan dan haka su ba ruwan su a cikin wannan yakin in kuma suka sake suka shiga to su ma idan ya gama da su kansu zai dawo wannan irin wasan yara ne wanda ake yi a zo idan ka shigo zan maka kaza to haka Abu Sufyan yayi hankali yayi aiki da hankalin mutanen garin Madina a ina bukata ku shaha mana lahiya kada ku shigo cikin shagalin mu wannan tsankani na ne da ni da ɗan uwana sai dai kash abinda yake cike da zakatanmu da zakatan mutanen garin Madina shine imani kuma sun dau alwashin tun lokacin da suka tayi sulhu da Hudaybiya suka bayyana wa manzo Allah afwan tun lokacin da suka tayi bai'atul Aqaba ta tsariya da ula suka bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su kasance tare da shi kuma za su bada jinanan su da dukiyoyin su akan shi wannan shi yake kawo shi ya kawo baya yiwa mutanen garin Madina su kware wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya baye da wannan da Abu Sufyan yayi yaga abin nan bai ci mu ba gurin shi ba sai ya aika daga cikin wa'ansu daga cikin mutane wanda suke fasikai Rahib ne mutumin kristani amma ne fasiki ne a lokacin nan ba mushriki bane ba yana bangaranci zuwa ga addinin kristanci ya ana ce mai Abdul Amr bin Saifi Abdul Amr bin Saifi wa Abu Sufyan ya tura shi dan ya tahiyya wargaza wannan runduna ta musulmai da baki saboda munahunci a jawana kuma kada mu manta a can baya ai mun bayyana wa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ja daga cikin wannan mutane dubu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto da su bayan garin Madina nan Uhud ya ja mutane 300 ya koma da su gida kina yanzu rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kumshi mutane 700 maimakon dubu haka aka zo aka hadu wannan yakin shine nan malam yake ba mu labari tun wancan satin da muka fara karantawa irin abubuwa da suka wakana irin kai kawo da Hamza radiyallahu Allah shi tabbata a gare shi yake yi a cikin wannan yakin a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa'ansu daga cikin runduna ya sanya su wa'ansu mutane a wata riwaya mutane 70 a wata riwaya mutane 50 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora saman dutsen Uhud alƙashinsu a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubayr wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su umarni akan ummi yaharu kada su sake su sabko daga kan wannan dutsen sawa'un ya kasance su suke da nasara ko kuma an yi nasara akan su su tsaya tsayin daka akan wannan dutsen kuma ba dan komai ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abinda zai kai ya kawo idan dai aka ce wannan dutsen yana hannun musulmai kenan suna da kibiyoyinsu wanda duk inda mushriki yake to suna iya kaime suna iya hana shi ya shigo inda ake so inda yake so ya cimma ko gurin da yake so ya cimma wannan ya kawo abinda duk ya kawo sanadiyar juya nasara ko samun nasarar mushrikai akan wannan yakin shi shine kin biyayya da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi akan wannan tsayuwa sama wannan dutsen zan mu karanta zan mu gani abin da ya faru a cikin wannan bayan can baya mallam ya mana bayani irin bazinta da Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi ta bayyanawa ya gashi mutun sama da 30 da ɗan kai shi kuma wannan bawa wanda ake ce mai Wahshi yana nan yana jira ya samu damar da zai kai wa Hamza ya kashe shi can baya mun yi bayani ai shi mai gidan shi wannan bawa ya ba shi lamani idan har Allah ya sa idan har ka samu lamanin kashe Hamza to tabbas na yantar da kai daga yau ka koma da ka ba bawa ba shi ne wannan abin yake ta yawo a cikin hankalin shi shi wannan bawo yana tunani idan wannan yakin ya gama bai kashe Hamza ba to tabbas zai ya koma gida ya ci gaba da bauta amma dai ko ba wani abu wanda yake mai dadi a wurin shi sama da yayi gari ya ganshi safa ya ganshi a matsayin da a lokacin nan yake ta bibiya Hamza duk inda Hamza ya kai yana bibiyar shi da idanuwan shi yana nema ya samu ɗan karamar dama duddan ya kaiwa Hamza dauki ya gama da Hamza shi kuma ya ribartu da samun yancin shi mali yake cewa wa karra Khalid bin Walid wa Ikrima bin Abi Jahl wa fursan Quraysh ala al-muslimin marratan ukhra a wannan halin da ake bayan Hamza yana can yana ta kai dauki akan yana ta fuffulle kawunan mushrikai a lokacin nan Hamza ya kai dauki wannan Khalid bin Walid ya kai dauki da shi da Ikrima da Abi Jahal da wa'ansu mahaya doki daga Qurayshawa akan musulmai bayan daukin da suka kai na harko. Kinan da aka kai da suka kai dauki na harko sun ja da baya, suka sake kawo dauki na biyu. A lokacin da suka kawo dauki na biyu, malai yake cewa fa iza bin nabal tatayaru min ar-rumati allazina asladu zuhurahum ila jabal Uhud. Yake cewa sai gashi nan kurmi, sai ga kibiyoyi nan suna ta tashi sama daga hannun wa, daga hannun waɗannan masu dadin hannu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora su a saman dutsen Uhud, ya umurce su da kadda su sake su sabko, ko da ya kasance an yi nasara akan su, su suke da nasara, ko kuma an ci an yi nasara akan su. Wannan mutanen wanda suke sama su guda 70, a wata riwaya guda 50, su ne waɗanda suke hana duk wani wanda yake so ya kai dauki zuwa ga runduna ta musulmai, saboda suna sama duk inda suka juya kibiyoyinsu suna iyawa su kai. Wannan kenan ba karawar kariya bace ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya tsankaninsa da su da musulmai. Kuma Khalid, yanda suke bayyanawa a cikin labarin wannan yakin, Khalid tun lokacin da ya hango waɗannan mutanen guda 70 ko guda 50 a saman dutsen nan, ya riga ya tabbatar wa kanshi matukar wannan mutanen za su lamunta a wannan a saman wannan dutsen, to ba mu ba cin nasara, saboda ai sai ka iso sannan zaka gwabza da abokin adawarka. To su wanda suke samun bisa barka ba ka iso barazana har ma ka kawo dauki akan a wurin abokin adawarka. Shi ne nan malai yake bayyana mana lokacin da shi Khalid da Ikrima da wa'ansu mahaya doki suka shanyo a guje suna nema su shiga cikin runduna ta musulmai su kawo dauki, yace sai ga kibiyoyi nan daga wannan mutanen wanda suke saman dutse sun kawo sun shamakance tsakaninsu da su da runduna ta musulmai. Yake cewa wasu wane ne rumati din nan, masu jiwa, masu jewa kibiya. Yake cewa allazina asnadu zuhuruhum ila jabal Uhud litastaqirra fi a'yun al-khayl aw fi riqab al-fursan wa suhurihim, sune wa'inda suka kaho bayansu ko suka jinginu, suka jinginar da bayansu a saman dutsen nan ko a jikin dutsen nan, diddan ya kasance suna bibiyar dukkan wani doki ko wani mahallin doki wanda yake so ya shiga cikin runduna ta musulmai. Shine litastaqirra fi a'yun al-khayl, diddan kibiyoyinsu ta kahu a cikin idanuwan wannan dawakin nasu, aw fi riqabil fursan, ko kuma a wuyan abun hawansu, ko kuma a wuyan wannan mahaya doki, wasu duruhu, ko kuma a saman kirshinsu. Duk inda aka samu ko a bugi dokinka, idan aka samu dokinka an kare shi, aka bugi idan shi an kare shi, kidan baka da abin da zaka iya isa zuwa inda kake so ka isa, ko kuma a bugi wuyanka, ko kuma a bugi wannan kirshinka da wannan takobi da wannan kibiya, kidan mutuwa. Yake cewa fanjafal al-fursan mujtaddina, sai ga waɗannan mahaya doki daga jin wannan kibiyoyi ta tana saukowa a kawunansu, sai gashi nan sun juya baya, liyatafarraqu fil wadi, diddan sirazabu a cikin kwarruka, wal yusbihu hadafan li asyabi hamza wa ali wa zubair wa abi dujana wa sanadirul muslimin, kuma dan su waye gari suna madaukaka ga suwa ga tako daga takobban aliyu da takobin hamza da zubair da abi dujana, kuma da wa'ansu manya daga cikin jagorori nan su. Wannan shi ke nuna mana su waɗancan kamar kariya ce ga waɗanda za su shigo, a bar su da waɗanda suke ɗan ƙafa, wannan ɗan ƙafan su iya da su, su kuma mahaya doki bis su da hanyar da za su iya kewayowa su shigo cikin runduna har ma su yi wani abin a zo a kai. Saboda wanda suke saman nan sun kare sun sha makance su da runduna ta musulmai. Yake cewa wartafa'atil aswat tujaljilu inda Uhud, sai ga murya matana ta tashi, murya bangaren kafirai da murya bangaren musulmai, sai tashi take yi, sai jujjuyawa ake da murya, kowa yana faɗin iyasan bakin shi, iyasan albarkacin shi. Musulmai suna kabbara, suna cewa amat amat, su kuma kafirai suna cewa yalal uzza yalal kubal. Shi ne malam yake ce mana wal muslimuna yahtufuna, su kuma musulmai suna ta shelantawa, suna ta bayyana muryarsu, suna ɗaga ta, suna cewa amat amat. Yake cewa ai ɗaukaka tana gare mu, ɗaukaka tana gare mu. A wata riwaya suna cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. yake cewa waqad istubshiru bi nasrillahi, su a wannan halin da ake ciki an yi wa musulmai albishir da nasara ta Ubangiji, gashi nan an ware yaki, gashi nan har yanzu nasara tana hannun musulmai, musulmai suke abin da suka ga dama da wannan mushrikai ba dan komai ba, saboda mahaya doki sun gaza zagayewa su shigo cikin rinduna, kuma suwa suka hana su, su ne waɗannan wanda suke saman wannan dutsen, su suka hana mahaya doki su zo su yi abin azu a gari, wanda kuma suke ƙasa waɗanda suke mahaya doki daga cikin musulmai da waɗanda suke ƙasa sun isha musu. Shi ne ke cewa wal mushrikuna yahtufun, su kuma musulmai suna ta ɗaga murya suna shelantawa suna cewa ya kai can mu, ya uzzan mu, ya hubale mu, wannan kuma su ne waɗanda suke abun bauta a gare su. Shi ne a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-unsa tilka idhan qismatun dhiza, ba su da wani abun bauta a wannan lokacin in ba wannan uzza ba da hubal da yahusu wa ya'uka wa hasra. Malai yake cewa wan niswatu min quraishin yuhammisna ar-rijal bil dufuf, su kuma mata a can farkon wancan satin mun yi bayani akan mata wa Abu Sufyan lokacin da ya tashi hada rundunar shi sai da ya hada mata duk wanda take da jini, wanda aka zubar mata da jini lokacin da aka zo aka yi yakin Badar, ita ma sai da aka fito da ita, manyan mata daga cikin Qurayshawa aka huto da su, saboda duk wanda ya huto ya juya ya ga mata a bayan shi, to zai ji yaunin ya juya baya ya tsere, saboda in ba a yi ba ma dan hubal da uzza dan wannan matan an tsaya a jajirce. Shi ne suna so shi fiqhun Abu Hanifa, fiqhun shi Abu Sufyan, shi ne yana so wannan matan su kasance garanti ne na mazan wannan da su da aka zo koda an lallasa musu aya a hannu sai dai mutuwa zai tarba su da wannan hilin daga. Shi ne yake ce mana sai ga mata suna ta tabi, suna ta bayyanawa, suna ta daga muryarsu, suna ta bugon ganga bidufuf, suna ta bugon ganga, suna ta daga muryarsu akan lalle wannan yakin wa sai an yi sai ai, to in ka ji muryar mata ai tilas ai kai kuma ka sake ne damtse kai abin da ya kamata. Shine nan suna alhamasa, shine suna karawa maza karshashi, suna kara musu wannan ƙarfin gwiwa akan lalle suna bugon ganga, akan lalle sun jajirce sun samu nasara akan wannan yakin. Yake cewa wa aqbala hamza wa qad shahara sayfahu li yuqatil bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, a wannan halin da matan nan suna ta karawa mazajin su karshashi, suna ta karawa mushrikai karshashi, Hamza ya juyo ya takobin shi ya hudda ta daga cikin gidanta, diddan mi yuqatilu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, diddan yi yaki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa yaqulu kuma yana cewa ana asadullahi wa asad rasulihi, tabbas lalle ni zakin Allah ne kuma zakin manzon shi, kamar yanda malai ya mana matashiya ga wannan kalmar. Yake cewa fa bainama huwa kadhalik, Hamza lokacin da ya samu kanshi a cikin wannan halin ya yaye takobin shi, duk lokacin da ya hadu da abokin adawa kai dauki yake yi kurum sai dai ka kanshi a ƙasa, yake cewa idza asara asratan waqa minha ala zahrihi, sai Hamza yayi wani tuntuban da ya sanya Hamza ya fada a saman bayan shi ba komi ba, kuma wannan duk irin karhin namiji wanda abinda bai taka ya kara ya karya ba, kana iya tuntube ko da dutse ko da wani abu. Shi dai nan malai ya kawo mana bai bayyana mana ba da mi aka samu da menene Hamza ya tuntube, amma dai an ga Hamza yayi tuntube ya wadi a ƙasa, da ya wadi kuma a saman bayan shi ya fadi, yake cewa fankasha fabbirku an fatsamuki, lokacin nan Hamza yana saye da dar'in shi, dar'in shi ne sirke wanda ake sanyawa, riga wanda ake sawa kwantirbal wanda ake sanyawa lokacin da aka wuto yaki, ai can baya mun yi bayani da a wancan a yakin Badar ne lokacin da sirken shi yake da alama ta gashin jimina a cikin shi, lokacin da yake bayyana mana malai yake cewa sai gashi nan wannan tuntuban da Hamza ya fada a bayan shi, sai ga sirken Hamza ya riga ya yaye daga cikin shi, ya huta daga cikin shi kenan, cikin shi ya riga ya huta. Yace falahati li wahshi al-fursa allati kana yasulha muznashab al-qital fi badani ukhudin, sai gashi nan
dama ta samu ga wannan bawa wanda ake kiran shi da Wahshi allati kana yasuruha wadda tun farkon yakin nan yake neman ya same ta muznashab alqital tun lokacin da aka fara gwamzo wannan yakin lokacin da yaki ya fara fi batani Uhud a wannan kwari wanda ake kiran shi batani Uhud nan wuri inda aka yi yakin nan wanda ake kiran shi batani Uhud yake cewa fa hazza hirbatahu sai shi Wahshi sai ya bude ya daga wannan mashin nashi mashi wanda yake dan karami mai kai yake cewa sai ya yaye shi summa dafa'aha alai sai ya cakawa Hamza duk da kasancewar jewa mai ne ya same shi a cikin shi yake cewa fa idha bihi tanfuzu min tahti surratihi li takhruja bayna rijlaihi sai gashi nan wannan mashin nan wannan karamin mashin ya shiga kalkashin kasan cibiyar shi diddan ya huto kuma tsakanin kawuwaci malaika muga irin wannan kisa na gilla ya jeho wannan mashin ya shiga ciki kasan kibi kasan cibiyar shi sai da ya huto tsakanin kawuwaci wannan shine irin kisan da aka yi wa Hamza yace wa nadat bin Hamza sarhatun maktumatun sai aka ji wani ihu wanda yake boyayyen ihu irin ihu na jarumi inda inda wani ne in ya yaye baki ya ihun to kowa sai ya ji wani irin hali ake ciki irin ihu na jarumi wanda yake boyayyen ihu lalle ya ji zafin abin ya ji radadin abin yake cewa sai aka samu a bakin Hamza ya yi wannan ihu wanda yake ihu ne wanda yake boyayye yace wa nazara ya jiba ra'a Wahshi khalfa shajara sai ga wannan bawan yana nan wanda ake kiran shi da Wahshi duk da ya musulunta a bayan al'amari yace sai ya ga wannan Wahshi bayan wata itaciya wadda tuncan bayan mun yi bayani yana koye-koye a bayanta yana neman ya samu damar da zai kai wa Hamza dauki ya kashe shi kuma can mallan ya bayyana mana yake cewa da Allah ya kaddara Hamza ya hankaltu ga wannan mutumin yana bibiyar bayan shi to wallahi sai ya kashe shi amma dai Allah yana kaddara al'amurrukan shi kuma likulli ajalin kitab dukkan wani ajali yana da lokaci idan aka ce wani ga lokaci ga sababin mutuwa to tabbas ba hirar wani abu yazo ya sha makanci wannan abin da aka riga aka kaddara tabbas sai ya samu bawa yake cewa wa nazara Hamza yayi duba fara'a Wahshi khalfa shajara sai ga wannan mutum wanda ake kiran shi da Wahshi kalkashin itaciyar nan fahamala nafsahu hamlan liyantaliqa ilayhi yuridu an yaqtula zalika al'abda alladhi ghadara bihi a lokacin na Hamza bai yi wata ba duk irin munin ciwon da ya ji sai ga Hamza nan yana nema ya kaiwa wannan Wahshiyin dauki ya kai mai dauki an yaktula zalika al'ab ya kai zuwa gare shi diddan ya kashe wannan bawa al-habashi wanda yake bawa ne dan isilin habasha bakin bawa allazi gadara bihi wanda yayi ya ha'inci Hamza ya mudafunce shi tunda da abinda yake gaskiya ya huto ya babata yanda kowa yake hutarwa ka zo ka matsayin ka na namiji ka zo ka yi gaba da gaba da su su Hamzan ka gani wa zai kai labari a cikin su shine nan malamin yace allazi gadara bihi wanda ya ha'inci ya munahunci Hamza inda ba dan ya koye ba ya ha'ince shi ya munahunce shi ba da bai samu wannan damar ba tare da shi ba yace walakinahu ajaza an muwasalati sayr fa waqa ala al-ard sai dai kaito Hamza ya gaza kaiwa zuwa ga wannan bakin bawa har sai da ya fada saman kasa wannan shi yake nuna mana bugun da aka yi wa Hamza ba karami bane ba abinda zai hana shi ya kai har zuwa inda gurin da yake haje ya kai wallahi ya gaza kaiwa kudiba ka sawwara akan ka bashin da za a cakawa mutum kalkashin cibiyar shi sai ya huto kalkatsar kanu kawuwar shi ka diba ka gani wani irin kisan killa ne wannan yake cewa wa rafa rasahu yanzu Hamza ya daga kanshi ga kawuwa ga jiki ya gaza kaiwa ga zuciya tana so ta isa ta kashe wannan bawa a lokacin da ya wadi ya gaza motsawa wa rafa rasahu yanzu Hamza ya daga kanshi diddan ya kalla yayi duba zuwa ga wannan wurin fa iza bi jabal uhdin yaduru fil fada'i sai ga dutsen Uhud nan yana cewaye ne ya akan Hamza irin wannan mutum ya shiga halin koma yake cewa wa idha bil badina al ba'ida yutabbiqu alayha az-zilam yutabbiqu alayha az-zilam sai ga madina nan wanda take nesa da shi yana ganin duhu yana shiga a cikin ta irin hali da magagi da mutum da yake shiga yake cewa wa idha bi aswatil muslimin allati kanat tadwi karra'at yace sai ga sauti ga murya ta musulmai wadda da ta kasance tana dabuwa kai kace wannan ne ar-ra'd ne wannan wannan abun wanda eclair tsawa kamar kace tsawa yake cewa amat lokacin da suna da nasara a hannunsu suna cewa lalle daukaka tana gare mu daukaka tana gare mu yake cewa sai gashi nan wannan murya wanda ta take dauwa kai kace tsawa ce tahufat tana ragewa yace walam ya'ud yara bi aini Hamza bai koma ba yana ganin wani abu a gaban shi ba walakinahu yara bi basirati awwal yawmin a'lana fi islamahu sai dai yana gani da idan basira yin na farko radda Hamza ya bayyana musulunci a can baya mun yi bayani yaya Hamza ya bayyana musulunci farkon bayyana musuluncin Hamza ba komai bane ba illa alhamiyya bangaranci da danganci wannan dan dangin mu ne aka taba shi tilacin mu zo mu kawo dauki akan shi yake cewa sai gashi nan Hamza ba wani abin da yake idan shi take iya dagawa ta kalla sai dai yana gani da idan basira awwal yawmin dakhala fihi a'lana fihi islamahu farkon yinin da Hamza ya bayyana musuluncin shi yawma an zahaba ila abi jahl ranar da ya tafi wurin abi jahl wa shajjahu bi qawsihi ya buge shi ya ji me ciwo da bakashi wa huwa fi a'la wa huwa fi majlisihi inda al-ka'aba yana zamna a majlisin shi a fadar shi a nan bakin ka'aba lamma sami anna abi jahl qara'sa ila ibni akhihi lokacin da shi Hamza ya ji labarin lalle Abu Jahl yayi batanci ga dan uwan shi a lokacin nan Hamza can baya mun karanta kissa ce doguwa wadda Hamza wadda ya ji labarin irin batanci da Abu Jahl yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan halin Hamza aka bashi labari a wata riwaya matar shi ta bashi labari an yi abin a gaban ta yace tabbas an yi haka tace me an yi haka Hamza ya kasance duk lokacin da yake farauta idan ya dawo sai ya biyo majalisi fada ta wa'annan mutane wanda suke manyan Qurayshawa sai ya zo ya ce musu yayi kaza ya farauto kaza sannan ya huce gidan shi a lokacin da ya zo ya bayyana musu ya ce ya farauto kaza yayi kaza da ya huta daji sannan ya sanya kwarin shi ya bugi Abu Jahl har sai da ya ji mai ciwo yace to wannan ita ce ta farko na biyu idan ka sake ta fada dan uwana to tabbas takobi zai ta raba ni da kai a wannan halin ne Hamza bayan ya ci mutuncin Abu Jahl albarkacin abin da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi ya bayyana musulunci shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine nan malai yake bayyana mana ba wani abin da bayan Hamza jini ya ja shi ba abin da yake gani idanuwa sun like garin Madina yayi duhu ga yaki ana ciki ga wa'incan wanda suke saman dutse sun gani su ne suke da nasara sun sauko tunda a lokacin nan dukkan su saukowa suka yi sai jagoran nasu shi Abdullahi bin Zubair yake ce musu ku ji tsoron Allah ku tuna wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya muku mice ce wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu yake ce musu kada ku sake ku sauko daga wannan dutsen sawa'un ya kasance mu muke da nasara ko kuma akan mu ake da nasara a lokacin nan duka da suka gani he samun ni'ima da wannan musulmai mushrikai sun juya baya sun watse kowa ya ci ta kare a lokacin nan suka ce to tunda dai yaki ya dare to mu kuma zan mu zo mu dauki ganima ba abin da ya like musu ido a lokacin nan suna gani ai a tsarin duk wanda ka kashe to abin da yake jikin shi naka rabin ka a lokacin nan suka sauko suka fara daukan ganima sai shi jagoran nasu wanda aka sanya ya jagorance su Abdullahi bin Jubair da wa'ansu ɗan tsinaru ake cewa ba su kai mutum uku ba a wata riwaya sama da haka su dai aglabiyansu sun sauko sun bar wannan dutsen wannan ya kawo aicin baya mun karanta duk lokacin da Khalid da Ikrima
duk lokacin da wa'ansu daga cikin mahaya doki daga cikin mutanen Qurayshawa duk lokacin da suka yi yunkurin su zo su shigo su kewayo su biyo runduna musulmai ta baya a lokacin nan wa'annan suke kasancewa shi zike shamakance su tare da tsankanin da runduna ta musulmai to lokacin da suka sauko shi kuma Khalid ya gani ga dama nan wadda idan muka ribance ta mutanen mu za su dawo idan sun dawo kuma yaki zai canza akala maimakon da nasara akan mu yanzu zan mu samu nasara akan musulmai shine nan mallam yake bayyana mana bayan jini ya riga ya dauki Hamza ya gaza cimma wannan mutumin wanda ya soke shi a lokacin nan Hamza baya ganin komai illa idan basira illa tunanin shi rana ta farko wanda ya bayyana musulunci shi rana wanda ubangiji ya mai gatan da ba a yi wa kowa ba can baya ai mun karanta a bayani na Abdullah ibn Amru ibn al-As lokacin da yake bayyana mana yake cewa babu wata rana wadda ta kasance rana ce ta azo a gani kamar ranar da ubangijin shi ya shirye da shi da shigowa musulunci yake cewa ranar da yazo ya bayyana yazo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa manzo Allah ba ni da makan baya manzo Allah ya miƙo damar shi a lokacin nan Amru bin al-As ya sha hannun shi yake cewa ina da sharadi yake cewa manzo Allah yace me miye haka kazo kai mu baya kuma ka janye hannunka yake cewa manzo Allah ina da sharadi yace menene sharadinka yake cewa sharadi na shine ubangiji na ya gafarta mana abinda na riga nayi a can baya kasancewar yana bayyanawa a cikin hadisin da Abdullahi ya rawaito dan shi yake lokacin da yazo mutuwa yake bayyanawa yake cewa wallahi yayi waye gari babu wani mutum wanda yake tsada a rayuwar shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma a kullun gure shi da zai samu damar da zai kashe shi yace wallahi sai ya ribanci wannan damar sai ya kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi nan an waye gari wai shine ubangijin shi ya shirye shi gashi nan ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan irin adawa da ya nuna wa manzo Allah adawa da ya nuna wa musulmai da irin cutarwa da yi wa musulmai a lokacin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi na shine duk irin abubuwan da bai yi muku a can baya ubangijin ka ya gafarta muku yace shin ya kai amr baka sani ba lalle musulunci yana shahi duk abin da yana rusa duk irin fasikanci da irin bujirmanci da irin shirkar da mutun yayi a can baya duk wanda ya musulunta to hakika duk abin da ya aiwatar a can baya ubangijin shi ya riga ya shahi mai su kamar kace bai taba yi yanzu kuma sabon lissafi zafa idan ya yi kirki a zubuta mai kirki idan ya yi lala kuma za a rubuta mai zunubi amma dai duk abin da ya yi a can baya in dai musulunci ne na gaskiya ubangijin shi ya riga ya shahi mai duk abin da yake baya malai ya ci gaba da ce mana wa kana yara sanadi da quraish yawma badr lamma kanu yatahawununa jusatan hamidatan hamidatan tahta darabati sayfihi albatta shi a wannan halin da Hamza da Abdul Muttalib yake ciki yana ganin manyan Qurayshawa lokacin da aka gama yakin Badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya je wa cikin rijiya a lokacin nan ne ai Umar yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yazo bakin rijiya yake musu magana yake ce musu shin kun samu alƙawarin da ubangijin ku ya muku tabbas ni na samu alƙawarin da ubangiji ya mun gashi nan ya ba ni nasara akan ku kuma yayi alƙawarin da sai ya daga wannan addini ku kuma kun samu alƙawarin da ubangiji ya muku na wutar jahannama a lokacin nan Umar yazo yana maimaita haka Umar yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a yi ka bata lokacin da ka ringa yi wa gawa magana wanda ba ta tabbata jin abin da kake faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce wa Umar wallahi kai baka hisi jin abin da kake faɗi ba wannan al'amari ne na ubangiji shine nan yake bayyanawa a cikin ido na basira Hamza dan Abdul Muttalib yana ganin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake jewa wa'annan mutanen a cikin yake jewa wannan gurbatattun gawawakin su a cikin rijiyoyi a cikin rijiyar da aka jewa su kalkashin bugo wanda takobin shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi tayi gawa ga wannan kafura kamar yanda bayan muka karanta irin wa'anda Hamza ya kashe yarda Allah shi tabbata a gare shi a yakin Badar
yake cewa wa gaba anid dunya bainama kana aswatun azabatun tansahibu fi uznayhi tubashshiruhu bi jannatin arduha as-samawati wal ard, yake cewa a lokacin nan ya huta ya kaura ya bar wannan duniyar lokacin da wata murya wadda take mai tadi ta zo take rada a cikin kullun shi take mi albishir da aljanna, aljannata wadinta shine fadin sama da kasa, yake cewa fa iza bi asaririhi tambasata, kuma ga gadajen shi nan an riga ya an shin mudame, wa iza bi ruhu ta'udu ila rabbiha aminatan mutma'inna, kuma ga ran shi nan tana komawa zuwa ga ubangijin shi tana mai aminci kuma tana mai aminci kuma tana da nutsuwa. Wannan shine hukuncin duk wanda yayi mutuwa ta shahada. Ai mun sani ubangiji ya bayyana mana ɗaya daga cikin sahabbai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardi u'iddatun lil muttaqin, yake cewa ku yi rigaye zuwa ga aljanna, aljannata wadda samanta da kasuwa a fadinta shine fadin sama da kasa. Waye ya san fadin sama da kasa? Ba mu taɓa kaiwa ba daidai sama ta farko ba, barantana mu san fadin da yake tsakanin sama da kasa. Fadinta shine fadin sama da kasa. To ka kaddara wannan gidanka ne na kai daya, wani yana da gida goma, wani yana da gida saba'in, wani yana da kaza. Kai daya ubangijinka zai baka. Shi ne yake bayyanawa lokacin nan ɗaya daga cikin sahabbai da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗar haka, yana cin dabino ya ce kai in dai haka ne wannan aljanna wadda idan na tafi haɗinta sama da ƙasa, ya ce wannan babu lokacin cin wannan dabino yadda shi shiga aka fafata kurum sai shahada. To shi ne yake bayyana mana yake cewa ga shi nan ya huta daga wannan duniya, ga wata murya nan tana rada mai a cikin kunnen shi tana mai albishir da aljanna. Aljanna wadda fadinta fadin sama da kasa, gidan shi ne na shi kadai, yace ku cewa kuma bayan haka ga wa'ansu gadaje nan wanda aka shimbuda mi, kuma kowa ya sani ka koma cikin suratul insan ka ga yadda ubangiji yanda ya bayyana mana irin shimbuda wadda za a yi wa dan aljanna, irin ta goma shi wanda dan aljanna za ya samu, yake cewa kuma gashi nan ruhu ta ta'atu ta'udu ila rabbiha, kuma ga ran shi nan tana komawa zuwa ga ubangijinta amina, tana mai aminci, kuma duk ran da ta huta daga duniya tana mai aminci, wallahi ta riga ta samu tsira a gumaki, yake cewa kuma mutma'inna kuma tana mai nutsuwa. Shi ne can karshen suratul fajr ubangiji yake bayyana mana irji'i ya ayyatuha nafsul mutma'inna, yake wannan rai wanda yake nutsatsa irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, ki koma zuwa ga ubangiji shi yana mai yarda da ke radiya, yana mai yarda da ke mardiyya, kuma ke ma kina mai yarda da ubangiji ki. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ki shiga cikin bayuna wanda suke nagari wanda suka samu rabo da gidan aljanna, kuma ki shiga gidan aljanna. Wallahi a rayuwar nan duk mu kai mu kawo ba wani abu da bawa zai samu ya ma kan shiga ta sama da ya samu shiga gidan aljanna, ko da daraja ce ta farko abu bakiya ba. Rayuwar nan da muka zo cikinta ubangiji da ya kawo mu, wai ba ya kawo ba haka bane ba, linabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan mu jarrabe ku mu ga su wane ne za su yi kawo aiki wanda yake kyakkyawa mu sakanta musu da kyakkyawa a gobe kiyama. Zan mu gani kuma abin da yake daukar hankalin mu ya zan mu yi mu gina wannan rayuwar ta duniya mun manta da ta gobe kiyama. Wani ya bada minti 10 ya zo masallaci yayi sallah, masallacin da za a yi sallah azhar a tsawon minti 10 gani yake ta yi yawa, a bari mu jinkirta mu tai wanda zan mu samu minti 5 a dare kowa shiga shiga da shi. Ya manta abin da ya kawo shi wannan duniya, ubangiji yake bayyana mana ba a halice mutum ba da aljani ba a wannan, a wai ba a halice shi ba a kawo shi wannan rayuwar ba face din yabota wa ubangiji. Ubangijinka baya buƙatar kai dan ya samu duk abin da za ka yi kanka ne kake yi, ba hana ka ba neman duniya ba, ubangiji kullun yana fadaitar da mu wa iza darabtum fil ardi falaysa alaykum jinahun an taksubu min as-salati fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ubangiji yana bayyana mana ya halatta mana idan mun yi abinda aka umarce mu abinda aka sanya mu aka kawo mu duniya dan shi idan mun kamfada mu taimu ne mu arziki amma dai kada ya kasance kudurin mu hankun mu a rayuwa wannan duniya ita ce muke yiwa mun manta da lafiya da yawa daga cikin mutane zaka same shi wallahi ka tsira shi wani niye kai dan gobe ka jira kiyamarka wallahi ba ya faɗi maka ba ka ce me daga farkon shekarar nan daga jambiye da ya fara zawwa yau wani abu ne kai bayan sallah da azumin watan ramadan wani abu ne kai wanda kake tunanin ubangijinka zai kalli wannan abun a gobe kiyama da kalkashin rahamar shi ya sanya ka gida aljanna sallah ma da yake yi dan ta kasance abu ne wanda yake gute a matsayina nan a matsayin shi na musulmi uwa da lokaci in yayi kurfa a tashi a tayi ai ba ya ce maka boyi yana yin ta bane dan ya samu lada a wurin ubangijin shi wani in ka tsaye da shi ka tambaye shi niye sallarka in ta lalace ya za a yi ka gyara wallahi ba ya faɗi maka ba wani masallaci ne tayi muna sallah wai masallaci ne aka zo ana sallah limamin yayi rankanuwa ya rasa yanda zai yi gyara mamun suka ce ana cikin sallah fa ɗaya daga cikin mamun ya ce setu or recommend setu ana cikin sallah ba a san ba a masallacin duk wanda suke sahun gaba ba san ba wai idan limami yayi rankanuwa subhanallah ake ce ne limami sai ya koma aikin da ya tashi ya yi da sa in bai tashi bai samu nan in ya kare in ma ya kasance in yayi kari yayi me yayi ba in yayi ragi yayi kabli bai sani ba suka rike ta limamin Allahu a'lam limamin ko ya sani ko bai sani ba Allahu a'lam amma dai aka rike ta limamin wa'ansu daga can baya suka zamuna wa'ansu suka tashi abin ya rikice limami a zamu shi ɗaya daga cikin kurmi ya meke yana tsaye ya kalla ya kalla wa'ansu a tsaye wa'ansu a zamu limami a zamu yace no a recommend situ shikenan a huta wurin kuma sai aka warware sallah kurmi aka shiga hira wani ya interpreta abin da ya wadi aya zai a sake wani shikenan sallah ta lalace limami yace assalamu alaikum assalamu alaikum azumi aka tashi aka yi sabuwar la aka yi sabuwar ikama aka tada sallah kuma a cikin su wannan duka sahun na gaba ba wanda yake da shekara kasa da 60 an bata rayuwar ta duniya an bata dukkan shekaru a wurin neman duniya kuma an zo karshe iza waka a tazo an aje aiki neman duniyar ya tsaya abinda aka samu shi ake cin ba a san baya zai a daidaita sallar ba kuma in ka zo kai magana a ce tun kafin a aje ka muke addini wannan kun sani wannan da ya gani ka san mutum yana cikin wani hali wanda wallahi ubangijin shi kada ya san matsayin shi to dan haka wallahi kada mu saki bal tusiruna alhayata ad-dunya والاخره خير وابقى kada mu sake mu ringa fifita rayuwar duniya akan rayuwar gobe kiyama duk abinda bawa zai ringa yi ya ringa sara yana diba bakin kafirci ya ringa tabbatarwa kanshi wannan rayuwar ta duniya ba a san bai yaushe za a takan yi ina cikin neman abu ban same shi ba kina cika buri na ba ubangiji na zai dauke ni in koma wurin shi ga abinda yake wanzaje kuma abinda yake wurin ubangiji shine mafi alkhairi shine mai tabbas ka dauka a baka misali a ce maka gashi nan gida biyu ne gare ka ɗayan gidan da bakin karhi aka yi shi ɗayan gidan da zai da zinariya aka yi shi wannan gidan da aka yi shi na zinariya yana da limit shekara kaza za ka yi shi idan kai ka karasa shikenan kurum za a dauke ka a maida ka wannan gida wanda yake da bakin karhi me ya kamata kai kamata yi kai kokarin ka gyara wancan gidan da bakin karhe ka yi reserve wanda zaka dauka in ka tayi tunda bakin karhe ne ka samu ka lakkafa zinariya ko ka mai zai ba da zinariya yanda zaka ji dadin zama a cikin shi wanda tunda shi wancan har abada ana zama a cikin shi to barantana wannan gidan
gida ne sai dai ka akai aksin shi wannan shi shine gida wanda yake da bakin kare wancan shine wanda Ubangiji yake cewa gidan dan aljanna an yi shi da lulul almujawwa diyamon wanda aka kurkure take shi ba wani dakkowa za a yi ba a ringa sugawa ba dakko shi za a yi uwar shi guda a kurkure take shi a baka yura zahiruha min batiniha wa min batiniha min zahiriha ana ganin daga ciki ana ganin abin da yake waje daga waje ana ganin abin da yake ciki wannan shine gidanka kuma za a baka shi arduha ka ardis sama'i wal ardh to amma dai bawa zai zo ya bata lokacin shi a wurin neman abin da babu kat a wurin shi in ka same shi ka ci shi samun nashin ma baka da kat kuma kowa ya sani duk lokacin da bawa ya shigo duniya da arzikin shi yake shigo ba komai arziki ya an rubuta maka tun kamun aka kaddara a halitta sammai da kasai aka umurci alƙalami ya rubuta ya riga ya rubuta lokacin da ka shigo cikin ma'ahiyar cikin ma'ahiyarka aka gama tara halittarka aka lissafa aka maka kai aka matsawa aka maka komai lokacin da za a gusa maka rai aka turo mala'ika da yazo sai da ya umurce ka da abubuwa guda hudu arzikinka ajalinka samun tsirarka duniyarka da lahira da samun rashin tsirarka duniyarka da lahira to tunda arziki ya an rubuta arzikinka wallahi babu wani wanda ya isa ya hana ka samun arzikinka babu shi ba a yi shi ba shi ne Ubangiji a cikin hadisul qudsi yake bayyana mana da duniyar nan za ta haɗu mutane da aljanna tun na farko har na ƙarshe su zo su ce wane sai mun yi da shi sai ya kasance sarkin duniya ko su wane da sai mun maida shi mai arziki wallahi ƙarya suke su amfane ka da wani abu in ba abin da Ubangiji ka yi riga ya rubuta maka ba za ka same shi haka idan suka nema su cutar da kai ƙarya ce suke su cutar da kai sai abin da Ubangiji ka yi riga ya rubuta sai ya same ka an riga ya rufi'atil aqlab wa jaffatis suhuf an riga an ɗauki alƙalami kuma takarda ta riga ta bushe ba wani abin da zai canza maka abin da Ubangijin ka ya riga ya rubuta maka dan haka arzikinka ne ba wanda ya isa ya hada ka dan haka bawa ya ajje hankalin shi wallahi duk abin da ka san kana nema ka sanya wata dubara ka ce a dubararka tun amana zalunci tun haram zai sanya ka same shi in dai kaga ka bi wannan hanyar ka same shi to ka tabbatar wa kanka da kai hakuri wallahi hanya ta alheri hanya ta halal wallahi a wannan abin sai ya riga ya same ka saboda arzikinka ne sai ka ci shi zaka koma wurin Ubangijinka sai dai kuma mun yi fifi ta rayuwar nan ta duniya ya za a yi a samu a gina kaza a sa a shiga kaza a yi kaza a ci kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza mutane suna manti abin da yake wanda yake abin da yake gurin ungun Ubangiji wanda yake wanzazze wanda har abada ya dawo shi idan ana wasafa maka irin abin da bawa zai tarar da shi gobe kiyama idan Allah ya datar da shi da shiga gidan aljanna wallahi zai kai tur da Allah wadare ga wannan duniya shekara duka na wuce shekarun al'umman manzon Allah hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa 60 da 70 shekara 60 ce ko 70 shekara 60 ko 70 zata hana ka ka samu abin da har abada zaka dawoma a cikin shi wallahi mu dawo mu yi wa Ubangiji abin da gobe kiyama zai mana gata karkashin rahama shi yasa mu gida aljanna duk lokacin da muka fifita rayuwar duniya akan gobe kiyama wallahi tallahi ba ma sa'u ba ba ma ga dabi ido ba Allah kiyaye mu kuma Allah datar da mu wale yake cewa waja'ahu wahshiyun wa qad sakana raw'a bayan rai ta riga ta koma zuwa ga ubangijinta ramma ran hamza bin abdul muqallib yarda Allah shi tabbata a gare shi sai gashi wannan bawa wanda ake kiran shi wahshi ya zo gun hamza da abdul muqallib wa sakka wa qad sakana raw'ahu kuma hankalin shi ya riga ya kwanta saboda abinda yake tayar mai da hankali a can baya ai mun karanta abinda yake kewaye ne a cikin hankalin shi ga yunwa ga koshi ga kwanan yunwa idan ya kashe Hamza zai kasance daga ya kashe shi to ya zama da kamar kowa
idan kuma bai kashe shi ba zai ci gaba da zama a matsayin bawa. Kuma ga Hamza nan yana kallon shi, kuma gashi nan duk wa'ansu hanyoyi wanda su kai shi ya kashe Hamza sun riga sun dakile. Yanzu ga fursa ta samu, ya kai ya cimma burin shi ya kashe Hamza. Shi ne yake cewa karsaka na rau'ahu, haƙiƙa hankalin shi wannan washin ya riga ya kwanta. Yake cewa fa akhadha hirbatahu, sai ya dauki wannan mashin nashi, dan mashi ne wanda yake gajere mai kai. Yake cewa su mantaha ila al-askar, sannan ya tahi ya ja shi ya kai wannan mashin nashi zuwa ga rundunar su. Walam yakul lahu fi shay'in hajatan ghayrahu, baya da wata bukata a wannan lokacin illa ya kai wannan ya kai ya tahi ya bada labarin gashi nan tabbas wannan jarumi gwarzo ya riga ya kare da shi. Yake cewa sun aslama wahshiyun ba'da zalika wa hasuba islamuhu, bayan duka wannan ta'asa irin abubuwan wannan da shi wannan bakin bawan da yayi, sai gashi nan ya zo ya musulunta ya zamanto ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A can baya ai mun karanta hatta da mai gidan nashi shi ma ya musulunta bayan wannan yakin na Uhud, manzo Allah shi tabbata a gare shi. Shi ne can lokacin da muke bada labarin musuluncin nashi, yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani. Da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani, sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai wallahi tallahi, lokacin da na ji ka kana karanta alqur'anin nan zuciyata kai ka ce kamar ta tashi sama. A lokacin nan shi kuma lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan ayata cikin suratul Qaf, am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ardha bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am hum al-musaytirun am lahum sulamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin am lahul banatu wa lakum al-banun am tas'aluhum ajran fahum am lahul banatu wa lakum al-banun am tas'aluhum ajran fahum min maghrabin muskalun am indahum ghaibun wa mikram. Har zuwa karshe yake cewa lokacin da yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan aya, sai yazo wurin manzo Allah yake cewa wallahi da naji kana karanta wannan aya, wallahi ka ce zuciyata kamar ta tashi sama, dan haka ba ni hannunka an baka mun baya. Shi shine Jubair bin Mut'im, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Duk mafi yawa daga cikin waɗanda suka zo suka yi abin a zo a gani na adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, adawa ga runduna ta musulmai, dukkan su umuman idan ka dauka wanda ba a kashe su ba a cikin yakinka ba, har zuwa wanda Ubangiji ya jinkirta musu aka zo aka yi fatahu Makka, zaka sami su dukkan musulunta. Gashi Abu Sufyan, Abu Sufyan ya musulunta, ga yakin Hunayn da aka yi. Abu Sufyan yana daga cikin wanda suka zo suka kawo suka yi abin a zo a gani a wannan yakin, bayan shi ne wanda yake jagorantar runduna akan sai an zo lalle lalle an zo an kare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ne nan ma da yake bayyana mana, yake cewa sun mu aslama wahshi, wannan mutumin wanda ya yi wa Hamza kisan gillan nan sai gashi nan ya musulunta. Kuma mu dauka wallahi tallahi wannan mutumin darajar shi bata kai ba, darajar mu bata kai daidai harcin shi ba, daidai harcin darajar shi ba a wurin Ubangiji ba. Saboda ya musulunta. Kuma baya da haka sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma mun karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana baka sani ba shin musulunci yana warware yana shahe duk abinda duk irin tabargazar da mutun ya aikata kamin ya shigo cikin musulunci. Sai gashi nan ya musulunta wa hasuna islamu, kuma ya kyautata musuluncin shi. Yace wa qadibal madinata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya gabato zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan garin Madina. Wa nad'a lahu al-majal yuhaddisu wa nad'a lahu al-majal yuhaddisuna an al-hiwar alladhi dara fi hadha al-liqa. Yace mu bar wannan wurin wannan bayanin da zai kawo mana ya bayyana mana yaya wannan mutumin ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya ta kasance tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Didda malaman tarihi, malaman siyar suna bada labari suke cewa bayan ya kashe Hamza an bashi incin shi, kuma idan an baka incin ka da wayniyarka da kominka a kanka, yanzu kai ma da ne kamar kowa, kana iya zuwa ka so bawa ya kasance kalkashin ka. To lokacin da aka bashi incin shi, wannan bawan wannan wahshi ya fara yawo a duniya duk inda zai tafi, kasa wadda take kasa ce ta musulmi, kasancewar shi a matsayin shi na bawa a garin Makka idan ya zauna ko da an intar da shi, amma dai wannan bulshin na bauta yana tare da shi. Tsangoma bata hulshi ba a lokacin da ya fara yawo idan ya tafi Hisham sai ya gani mafi yawan garin dukkan su musulmai ne idan ya koma wancan garin ya gani mafi yawan su musulmai ne duk inda ya tafi a doran kasa zai samu musulman sai ya yawa akan wanda suke ire-iren shi a lokacin da sai ya musulunta ya gabato zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah sati daga baya zan mu gani abin da ya wakana tsankanin shi da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo garin Madina abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ilaysu buku musu tace muku wannan zama da muka yi muna tawassali gare shi dan da ubangiji ya biya mana dukkan bukatun mu duniya da lafiya ɗan uwa da amana arziki da suke bar addu'a muna fatan ubangiji ya biya musu bukatun su kuma ya sanya albarka a cikin bukatun su ya sanya aljanna ita ce makomansu makoman iyaye da kakanni kuma da malamai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.